usando até piada, passando ou não. Rana zabi enu wangu na nizana koma, ya uzani te piyata, wazanzo unamba.
Ya uyida, dang Allah sujika yanka, aigaru mwede zabi baka sababa.
Ya salamane kia kuna jina,
dao.
Ngashi ya wikina tabo mkwana,
dao.
Uzanga baragani kuna ganina, Yana ke masuyana
Dawu
Dawu Hapani za kwi masuyana
Dawu Dawu
Za kuranga samun aikena
Dawu Dawu
Santa babu saraina
Dawu Dawu
Santa pene kawai ina kuka ba zan zauna ba
Dawu yana dan Allah soke kayanka ai garin mai da zafi baka saba ba
mai sauraro kana jina
dawo
dawo dan Allah ka ji zance na
dawo dawo
na san za ka karbi uzurina
dawo dawo
na so ni yanzu ana kina
dawo dawo
da can an nuna ana so na
dawo dawo
na cewa na nuna kishi na
dawo dawo
amma yau an saka na arana
Nai
roko Allah ka saka min bazan yafe ba
Dawo gida dan Allah soke kayanka ai garin mai da zafi baka saba
na sanan da yawa na jajirce
Dawo dawo
ni gani nake nai yau dace
Dawo dawo
na zama tamkar an asirce
Dawo dawo
ashe sabar yau da race
Dawo
Baraka je karshe a takaice
Dawo dawo
insha ma sai nayi dace
Dawo dawo
wanda ada ake kwatance
Dawo dawo
yanzu da shi ake kwatance ba zan kara ba
Dawo gida dan Allah soke kayanka ai garin mai da zafi baka saba ba
shi zambarta
dawo dawo
ya gani na umbarta zan huta
dawo dawo
ina bangu kula ta kyamata
dawo dawo
burun ku ai tai muku bauta
dawo dawo
zan musashe ku kun manta
dawo dawo
duniya rawa ta yan mata
dawo dawo
mai yan fariya ya gane ta Dambariya karshen ta karshe ne ba mai kyau ba
Dawo gida dan Allah soke kayanka ai garin mai da zafi baka saba
ta ne ne kira ai kulawa
Dawo dawo
Allah shine mai canzawa
Dawo dawo
in ka kamar kudin ka kafi kowa
Dawo dawo
Allah mai sama zai iya kwacewa
Dawo
Bai na kasan kayayi dikewa
Dawo dawo
Mai malki abun kwatantawa
Dawo dawo
Allah ya daura ka akan kowa
Dawo dawo
Wanda ka zalunta wa daren an shi zai karba
Dawo